rundunar sojin a shafin ta na Twitter ta bada sanarwar cewa ta ceto ƴan mata metan da mata 93 daga sansanonin ƴan Boko Haram cikin dajin Sambisa, sai dai ba za ta iya bada tabbacin cewa ko a cikin su akwai ƴan matan nan da aka sato daga Chibok ba. An hakikance cewa dajin Sambisa shine tunga ta ƙarshe da ƴan bindigar suke da ita a arewa maso gabashin ƙasar. A farkon wannan watan ne sojojin ƙasar suka bada labarin za su kai farmaki cikin dajin a wani bangare na kamfen da suke yi na gamawa da ƴan bindigar masu tsatsauran ra'ayi. Kakakin rundunar ƙasar Manjo General Chris Olukolade ya ce sojojin suna ci gaba da yaƙi da nufin kama dajin baki ɗayansa.
The mission is still continuing. In fact, we have not cleared all the identified camps. We have camps that were identified in the intelligence.
Ana ci gaba da tafiyar da wannan mataki domin mun kakkabe sansanoni da muka tantance zaman su. Akwai wasu sansanoni da muka gano a bayanan ayyukan leƙin asiri waɗanda tilas su ma za mu wargaza su. Pogo Bitrus shine shugaban kwamitin dattijan Chibok kuma wakili ne na iyalan ƴan matan da aka sace a garin na Chibok. Yace ɗaya daga cikin iyalan da ya magana da shi yana nuna ƙwarin gwiwa kan labari da aka samu.
When we are able to ascertain that some of them are Chibok girls, then we can start rejoicing.
Idan muka tantance cewa wasu daga cikin su ƴan matan Chibok ne, to za mu fara murna. Iyalan suna da hujjar nuna shakku, domin a baya an bada bayanai kan sakin ƴan matan waɗanda ba su tabbata ba. Jim kaɗan bayan an sace ƴan matan, sojoji suka yi kuskuren cewa an ceto galibin ƴan matan nan. Cikin watan Satumban bara kuma, rundunar ta sake bada wani rahoton cewa an gano wasu ƴan matan, amma bayan ƴan sa'o'i suka yi amai suka lashe. A birnin New York, jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan harkokin ilmi Gordon Brown ya ce labarin an ceto ƴan mata metan koda daga ina suka fito, labari ne da ke faranta rai.
Najeriya kasar mu ce mu reno saboda ƴan baya, ku tausaya waɗanda kukai garkuwa da ƴan mata. Tantanta kusa baki a cikin tsafta, harkan tsaro ya inganta, rayuka suna ta salwanta, a taimaka aje a sulhunta, kar ƴan matan su imauta, har rayuwa ya salwanta, kowace akwai masoyinta, sannan akwai iyayenta, suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su.